sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniya ce tare da Mahmud Lalo. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 26 ga watan Disamba 2022. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa babban hafsan sojan sama na Najeriya, Air Marshal Ishaq Amawo, ya gargaɗi sojojin saman Najeriya da su guji shiga harkar siyasa a zabe mai zuwa.
Please be warned that you are not to engage in any political activity or act capable of marring the electoral process. This is not acceptable and we start.
Yace ina muku gashedin cewa ku guji kasancewa cikin siyasa kowane iri bai mai yarda irin haka ba a dokance.
Za kuma ku ji cewa a sakonsa na taya Kristoci murnar bikin Kirsimeti, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga Kristoci da sauran al'ummar kasar da su bada gudunmawarsu wajen ganin an gudanar da zabe mai inganci a bari. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni na duniya. Amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumomi sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar tsananin sanyi da ya faro tun gabanin bikin Kirsimeti a birnin New York ya kai 27 a yau Litinin. Wani adadi da jami'ai suka fitar na zuwa ne yayin da ake ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a wasu sassan jihar ta New York.
And we're still in the middle of it. We still have people who need to be rescued. We have people with their power off in our communities and buildings where pipes are bursting.
Gwamnan jihar New York Kathy Hochul kenan take cewa har yanzu muna tsakiyar wannan ibtila'i. Akwai buƙatar a kubutar da wasu mutane. Akwai waɗanda ba su da wutar lantarki. Sannan akwai mutanen da ke fuskantar ambaliyar ruwa. Hukumomi sun ce daga cikin mutanen da suka mutu akwai waɗanda aka same su a cikin motocinsu, wasu a gidajensu, wasu kuma a wuraren da dusar ƙanƙara ta taru, yayin da wasu suka gamu da ajalinsu a lokacin da suke share dusar ƙanƙarar. Aƙalla mutum 48 ne suka mutu a duk faɗin Amurka yayin da ake ci gaba da gudanar da ayyukan ceto. A yau Litinin, muƙaddashin daraktan ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ya yi kira ga Taliban da su sauya dokar da ta shafi wato da suka kafa wacce ta haramta wa mata yin aiki a ƙungiyoyi masu zaman kansu. A ranar Litinin ɗin nan, Ramis Al-Kabarov ya gana da ministan tattalin arzikin Afghanistan Muhammad Hanif a Kabul, babban birnin ƙasar, inda ya kira ga hukumomin na Taliban da su sauya wannan doka. Akalla kungiyoyi masu zaman kansu hudu ne zuwa yanzu suka janye ayyukansu a ƙasar ta Afghanistan. A wani mataki na fara abin sabon dokar cikinsu, har da kungiyar nan mai rajin kare yara ta Save the Children da wasu kungiyoyin ba da agajin ƙasa da ƙasa. Shugabannin waɗannan kungiyoyin sun yi gargaɗin cewa wannan haramci da gwamnatin ta Taliban ta saka zai shafi ayyukan agaji da ga miliyoyin 'yan ƙasar da wato ke amfana da kuma atubban ayyuka, yayin da ƙasar ke fuskantar matsalar komadar tattalin arziki. Koriya ta Arewa ta tura wasu ƙananan jirage mara matuƙa zuwa sararin samaniyar Koriya ta Kudu a cewar hukumomin Seoul. Lamarin ya sa Koriya ta Kudun ta yi maza ta tura wasu jiragen yaƙi don mayar da martani ga makwabciyar tata. Sai dai bata nasarar kakkaɓo ko ɗaya daga cikin jirage mara matuƙan ba, kamar yadda hukumomin sojin ƙasar suka sanar. Jami'ai sun yi nuni da cewa ɗaya daga cikin jiragen ya koma Koriya ta Arewar, amma kuma ba a san makomar wasu guda huɗu ba. Babu wasu bayanai cikakku da suka nuna ko jirage mara matuƙa na Koriya ta Arewan na ɗauke da makamai, ko da yake Koriya ta Kudun ta ce jiragen ƙanana ne. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai yiwuwa nutsewar da wani kwale-kwalen 'yan gudun hijirar Rohingya ya yi ɗauke da mutum 180 ya zamanto haɗari mafi muni da ya auku a teku a 'yan shekarun bayan nan. Lamarin ya auku ne yayin da 'yan gudun hijirar na Rohingya waɗanda musulmai ne ke tserewa matsanancin halin da suke ciki a sansanonin 'yan gudun hijira a Bangladesh. Akalla 'yan ƙabilar ta Rohingya miliyan 1 ne daga ƙasar Myanma suke zaune a sansanin 'yan gudun hijira a Bangladesh, cikinsu har da waɗanda suka tserewa har-haren da sojin Myanma suka ƙaddamar tun a shekarar 2017. Adadin 'yan Rohingya da ke ficewa daga Bangladesh a wannan shekara ya nuku haso 5 daga abin da aka gani a bara, kamar yadda hukungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka tsanar. Wata babbar tawaga daga ƙasar Ethiopia na ziyara a babban birnin yankin Tigray da 'yan tawaye ke riƙe da shi domin tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen rikicin da ake yi. Hukumomin Addis Ababa da Dakarun Tigray sun amince su kafa wani kwamiti danganin an ɗabbaka matsayar zaman lafiya da aka cimma a watan Nuwamba don a kawo ƙarshen yakin basasan da ƙasar ke fuskanta. Daga cikin sharuɗan matsayar da aka cimma an amince cewa a kafa wannan kwamiti saboda duka ɓangarorin biyu su samu ƙwarin gwiwar cewa kowa ya himmatu wajen samar da zaman lafiya. Dabban mutane ne suka mutu cikin shekaru biyun da aka kwashe ana rikici a na wato wannan rikici na Tigray.
Haka da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Farkon shirin babban hafsan sojan sama na Najeriya, Air Marshal Ishaq Amawo, ya gargaɗi sojojin saman ƙasar da su guji shiga harkar siyasa a zaɓe mai zuwa. Air Marshal Ishaq Amawo ya yi gargaɗin ne a garin Maiduguri a lokacin da suke cin abincin Kirsimeti da wasu sojojin da aka raunata. Daga Maiduguri ga wakilin muryar Amurka Haruna Daudabiyu da ƙarin bayani.
Babban hafsan rundunar sojan saman Najeriya, Air Marshal Ishaq Amawo, ya gargaɗi sojojin saman Najeriya da su gujewa dukkanin shiga harkokin siyasa zaɓe mai zuwa. Babban hafsan sojan saman ya bayyana haka ne a jiya a garin Maiduguri lokacin da suke gudanar da bikin cin abincin Kirsimeti tare da sauran sojojin Najeriya. Ya ce ya kamata duk wani soja ya san me yake yi, ya kuma gujewa shiga harkan siyasa a matsayinsa na jami'in tsaro a Najeriya. Babban hafsan ya kuma bayyana irin nasarorin da suka samu da yaƙi da suke da ayan ƙungiyar Boko Haram a shiya arewa maso gabacin Najeriya.
That the air company conducted a total of 1,884 missions in 2,565 sorties with a total flight time of 3,643 hours 25 minutes from January 2022 till
date. Ita mayakan su na sojojin saman Najeriya sun kai har-hari a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya sau 1,884 cikin har-hari da suka kai 2,565 da kuma suka tara jirage cikin awanni 3,643 daga watan January zuwa wannan watan December.
These tremendous efforts have been remarkably effective in degrading the capabilities of the terrorists and denying them the freedom of action in the northeast of the country.
Yace wannan kokari namu ya haifar da cigaba wajen yaki da ayan kungiyar Boko Haram wanda ya rasu walwala a wannan shiya na arewa maso gabacin Nigeria.
This has by extension translated to more peace and order in adjoining states and international borders.
Yace wannan shine ya haifar da zaman lafiya a wasu jihohi da kuma kan iyakokin ƙasa da ƙasa.
Please be warned that you are not to engage in any political activity or act capable of marring the electoral process. This is not acceptable and we start.
Yace ina muku gashedin cewa ku guji kasancewa cikin siyasa kowane iri bai mai radda irin haka ba a lokanci.
I need not remind you that as military personnel you are not expected to make any political statement or avail yourself or your men as campaign tools to politicians.
Yace bari tuna san muku cewa a matsayin ku na jami'in soja bai kamata ku yi wani furuci da ya danganci siyasa ba, ko kuma ku mika kanku a yi amfani da ku a siyasa. Shi ma babban hafsan sojan ƙasar Najeriya Lieutenant General Farouk Yahaya ya yi bayani yana mai cewa,
and the nation has been faced with myriad of security challenges which have caused untold hardship to all citizens. Nevertheless, the Nigerian army and indeed Nigerian armed forces has continued to employ effective means of tackling these challenges through professional conduct of its officers and men.
Yace kasan a cike take da kalubalen matsalan tsaro wani ya haifar da wahalhalu ga mutanen kasar. Duk da haka jami'an tsaron kasar da kuma sojojin Najeriya suna kokarin ganin cewa sun takile waɗannan matsaloli da suke tasowa.
Let me take this opportunity to remind all Nigerian army personnel to remain as we approach the 2023 general elections. You are to remain professional in all duties and at all times.
Lieutenant General Farouk ya ce bari amfani da wannan dama in tunasar da dukkanin sojojin Najeriya cewa su guji kawo siyasa cikin harkokinsu. Ya kamata ku ci gaba da kasancewa ƙwararru a duk inda kuke a kowane lokaci. Ya ce ya kamata ku ci gaba da bin dokan da ta kafa ku da kuma sanin makaman aiki a duk wannan lokaci na zaɓuɓɓuka masu zuwa, a cewar Lieutenant General Farouk Yahaya. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla, a gaida Haruna Daudabiyu da wannan rahoton. To har yanzu muna Najeriya, inda shugaban kasar Muhammadu Buhari ya yi kira ga Kristoci da sauran al'ummar kasar da su ba da gudunmawarsu wajen ganin an gudanar da zaɓe na gari bali. Wannan na ɗauke ne a saƙon tayin murnar zagayowar bikin Kirsimeti wanda shugaban kasar ya isar ta bakin kakakinsa Malam Garba Shehu. Wakilin mu Amurka Alphonsus Akorege da ke Enugu ya aiko mana da rahoton.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi kira ga Kristoci da sauran al'ummar ƙasar da su ba da gudunmawarsu wajen ganin an gudanar da zaɓe na gari baɗi. Wannan na ɗauke ni a sakon tayin murnar zagayowar bikin Kirsimeti wanda shugaban ƙasar ya isar ta bakin kakakinsa Malam Garba Shehu. Ya ce shugaba Buhari yana fatan cewa Malam Garba Shehu ya ƙara da jaddada dagewar shugaba Buhari wajen kare al'ummomin Najeriya da dukiyoyinsu, tare da cewa gwamnatin tarayya na ƙara himma don kawo ƙarshen duk ayyukan da ke haifar da hargitsi a faɗin ƙasar. Shi kuwa limamin cocin St. Andrews Basilica da ke Enugu, Venerable Rex Ufomba, ya yi tsokaci kan shagulgulan Kirsimeti da Kristoci ke yi.
Many people celebrate today without knowing the real reason for the celebration.
Ya ce mutane da dama suna shagali yau ba tare da sanin ainihin dalilin shagalin ba. Sakonmu ga Kristoci yau shi ne kada su manta cewa Kristi shi ne dalilin murnar da ake yi, saboda ya zo ne a lokacin da ɗan Adam ya lalata dangantakar da ke tsakaninsa da Ubangiji, kuma shi ya sa Ubangiji ya turo shi a matsayin sulhu. Venerable Ufomba ya ƙarƙare da yin kira ga Kristoci da su isar da ƙauna ga musulmi da sauran jama'a yayin da suke shagulgulan Kirsimeti na wannan shekarar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.
An gaishe ka Alfonso Sokorigwe. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ya hada mana daga Najeriya akan yadda aka gudanar da bukukuwan Kirsimeti.
A bana, al'ummar Kirista a duniya baki daya sun yi bikin Kirsimeti, wato ranar tunawa da haihuwar Annabi Isa alayhi salam. Sun yi wannan biki na Kirsimeti lami lafiya, yayin da a yau kuma aka gudanar da bikin Boxing Day. To amma fa matsalar raunin tattalin arziki wanda ya haɗu da gyauran raunin da aka samu sanadiyar cutar nan ta korora wadda ta cinno wa duniya kai a shekaru biyu kusan uku da suka shuɗe ya dakushe al'amarin, gami da kuma batun rashin tsaro da ake fama da shi a yankunan da ake fama da yaƙi a can wajen yankin Asiya, wato a Turai, da kuma waɗannan 'yan bindiga yankin Afirka ta yamma ciki kawo har da Najeriya. Wannan al'amari ya dakushe karsashi sabili da rashin sanin abin da ka iya faruwa akan hanyar tafiya gida ko kuma dawowa. Waɗannan su ne daga cikin abubuwan da suka dakushe karsashin wato bikin na bana, kamar dai yadda na zanta da wasu. Akasarin waɗanda na zanta da su tun daga iyalai kama ya zuwa 'yan kasuwa galibin su sun koka. Bana kam sai hamdallah.
Kirsimeti sai dai mu ce alhamdulillah. Tunda akwai rai akwai lafiya. Amma a gaskiya wannan Kirsimeti ta sha bamban da sauran, saboda yanayin da ake ciki a ƙasa. Ka ga da ba nawo yanzu an gama komi, an gama yara ɗinke-ɗinke, an gama soyayya da sauran. Amma yanayin bana ya sa ka ga bana ba haka bane. Wasu abubuwan dole an haƙura da su ba kamar da ba.
kani bi Allah bana abun sai jaran mai sama ba yau alhaka shanu suna dan alhara amma bana dan kana 300 ko 400 sun ba kamar ku goma za ku haɗu ko ku sha biyu ba ba za ku iya sayan sa mai girma da za ku samu ka yanka ba shi ma akwai yanzu kamar akwai akotinkiya in baka da wajen 30,000 zuwa sama baka samu wanda za ka iso da za ka yanka haka ba wani
ba rayuwar haka fa
shekarun baya ga yanan ma sai dai ka yanka biyu ko uku
saboda
sarki wajen mutum ko kujiyar kuna iya yanka sa guda wanda zai ishe ku har sabuwar shekara
wajen masu sana'ar dabbobi haka zancen yake
mallam sunan ka ne baban Rabiu
na'am
ne na kai shekara kuma 30 ana ina wannan sana'a
to na'am kina ya kaso bana
kaso babu dadi
ya kai
domin Allah yanzu ko rago ko akuya ko tinkiya ko wanda kokari kake yi a taya ma yadda ka siyo a kaso kawai ka zo da shi amma wallahi na taya wanda ake ba a mai da kudi
shine
saboda mutanen ba kudi abincin dabbobin tsada suke yi yanzu motar nan wallahi da kadan kwata muna dauko motar nan 15,500 amma wallahi Allah ko wancan sati ne kai na dauko motar nan 25,000 an samu karin 10,000 wannan tsadan mai shine ya kara hasadar da tsada komai shine wanda dole yazo zaka dine ma kukan bai da kudi wannan ma dai kawai dan ya saba saboda yara ne na gida shi ne yasa ya daure wallahi ko yanzu ne kai na da akuya da tinkiya wallahi san hora 40 ibaci niki yau ne ranar tafiya ta gida tsakanin da aladar sati amma wannan satin ba zan je gidan ba
sunana mallan Yahaya mai kaji kawo kasuwa to kasuwa dai gashi nan dai mun sa masarautar Allah ne sakamakon da babu kudi a gari mai siyan biyar da yanzu ya koma siyan daya dayan ma sai dai a zo a taya a je a dawo ka gani dai da in Christmas ta yi shekarun baya ina sai da kaman kaza 300 amma saboda an samu yanayin juyi yanzu in ka kasa 50 da yar ka iya sai da 40 amma in ka saida guda 15 bashi saboda ba kuɗi saboda ɗan kasuwa ya koma sai an yi biya ake biyan shi ma a kashi 10 wanda zai zo ma ciniki zai ce ma ka taimake shi ka bashi sai an biya shi shi ma salari sannan ya biya ka yanzu duk inda ka juya ka kalla zaka ga kasuwan haka take
bisa ga al'ada galibi mutane sukan bar birane zuwa gidaje kauyuka don yin bikin Kirsimeti da iyaye da kakanni ko me direbobi za su ce game da walwalar jama'a dangane da tafiye-tafiye a bana
sunana Kumar Shehu Muhammad Babani sakataren kungiyar sufuri ta television akwai dan fitowar mutane amma ba kamar yadda aka saba ba bai kai kamar shekarun baya da ake yi ba
na ta dabbobin shiga mota
babu wannan sosai a wannan karan
to me yasa kenan
watakila ba zai rasa nasaba da yanayin tattalin arziki da mutane suke ciki ba da kuma kasar a lokaci guda kuma watakila da matsalar karin kudin mai da aka samu a gidajen mai ke wannan daga masu manne muke gani watakila in mutum ya ji kudin motar ya dan haura dan dole tunda an samu karin kudin mai shi ma direba ya dan yi kari yanda zai samu ya sha man ya kai su ta fannin tsaro alhamdulillah ba mu samu wata barazana ta tsaro ba daga fara wannan al'amari zuwa yau
Reverend Audu Bakwai ya tunatar game da abin da ya kamata mabiya su yi
ga mu mabiyan Yesu Almasihu domin jaddada zaman lafiya a yi ibada ta girmama Allah a girmama Allah ta wurin mashi sujjada da waƙoƙi da karanta littafi mai tsarki inda tarihin abin ya faru kuma kanmu da kai ziyara ga makwabta su ziyarci wasu ma su ziyarce ni duka mu taru mu girmama Allah shine babban abin da aka fi
a Reverend Najeriya tana cikin wani hali mawuyaci ta fuskar tsaro tattalin arziki da wasu abubuwa me ya kamata mabiya su yi a addinance saboda samun sauki wurin Ubangiji
babban abin da ya kamata a yi kenan a sani da cewa duk abin da ya faru din nan fadar Allah ce Allah ya tabbatar da za a yi haka kuma haka za ta faru cikar aya ce bai kamata mabiya su rika zage shugabanni ba suna tinasu a koma ga Allah a yi ta addu'a har Allah ya kawo mana sauki domin Allah a cikin ayar shi yace ba zai shi mana jarabawa wadda ta fi karfin mu ba to tunda ko Allah ba zai mana jaraba da tafi karfin mu ba, in abu ya fara haka sai mu koma mu yi roƙon shi, mu yi ta kuka zai kawo mana sauki.
Na'am, ban sani ba ko akwai wani shawaran da zaka ba wa mutane domin wajen neman duniya sai kaga ana gaba mabbi da mabbi, dan uwa da dan uwa, mutane da makota ko kuma da abokanan zaman su mabiya addinai iri daban-daban.
Wato ba abin da ya kamata mu yi irin kowa ya tsara hakkin kowa. Waɗanda suke sarautu matsaye daban-daban su kula da sarautar da Allah ya baka su yi cikin aminci su ba kowa hakkinsa. Sai daga littafin Lanjila Izifi na 6 Romawa Sura 13 1 har zuwa 7 ana cewa kowane mai rai ya yi biyayya ga mulkin masu mulki. Mulkocin da masu gani sanyayu ne da Allah, su ko a kan aya ta 7 sai aka ce waɗannan sarakuna su ba kowa hakkin shi, kar su kula da mai kuɗi don na talaka, kar kuma su ganna za mu wani ta fuskar wani sashi na harshe ko na addini, sai su kowa ɗaya ne domin su ne shugabannin su ne sarakunan. Siyasa su tsaya su yi abubuwan tsakaninsu da Allah, kar su damu da mulkin sai an. Idan malamai suka tsare mutuncinsu, fasoci suka tsare mutuncinsu, limamai na Kirista da Musulmi suka tsare mutuncinsu, ai shike nan zaman lafiya ya riga ya samu da yardar Ubangiji.
Hukumomin tsaro da na kiyaye aukuwar haƙura sun shirya don tabbatar da an yi na sabon shekara lami lafiya. Sanisha Malumfashi, Murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Haka da Sani Malumfashi, masu sauraro bari kuma mu shakata da wannan. Adalla to yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
A yau Asabar aka dawo fafata gasar kwallon kafa ta gasar Premier ta Ingila bayan hutu na tsawon makonni kusan 6 wanda ya bada damar fafata gasar cin kofin duniya ta bana a Qatar. An fafata wasanni 7 na gasar ta Premier a yau, inda Fulham ta dawo da karfin gaske ta bi Crystal Palace har gida ta doke ta da ci 3 da nema. Ita ma Newcastle ta soma da kafar dama a yayin da ta ziyarci Leicester City ta kuma doke ta da ci 3 da nema. Brighton ta doke Southampton da ci 3 da 1. Wolverhampton ma ta doke Everton da ci 2 da 1, yayin da Brentford ta yi kunnen doki da Tottenham da ci 2 da 2. A gobe Talata za a buga wasanni 2 tsakanin Chelsea da Bournemouth da kuma Manchester United da za ta kara da Nottingham Forest. Za a fafata wasa cikon ta 10 ta makon na 16 na gasar ne a ranar Laraba. Sadda Leeds United za ta kece reni da Manchester City. Cece kuce ya barke a kasar Faransa bayan da aka kammala gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana a Qatar kan rashin halartar shahararren dan wasan kasar Karim Benzema. Faransar ta halarci gasar ne a matsayin mai rike da kofin gasar da take fatan kare kambinta. To sai dai kuma yayin da take gab da cikar burin nata na kafa tarihin lashe gasar sau biyu a jere, sai aka sami akasi ta shaka shi a hannun Argentina a wasan karshe ta gasar. Da matun farko an jiyo jami'an kwallon kafar kasar suna kokin rashin halartar wasu zaratan yan wasan kasar sakamakon raunuka da suke fama da su, ciki har da Benzema wanda shine gwarzon dan kwallon duniya da ya lashe lambar Ballon d'Or ta bana. Benzema da ke takale da kungiyar Real Madrid ta kasar Spain ya sami tafiya tare da sauran yan wasan kasar zuwa Qatar. to sai dai kuma ya baro su kwana daya kafin su magasar ta cin kofin duniya sakamakon rauni da ya samu. To sai dai kuma zarge-zarge sun bayyana a kwanan nan kan cewa an tilastawa dan wasan barin gasar ne domin kuwa raunin da ya samu zai yi jinya ne na dan lokaci kalilan kuma bai isa a ce ba zai iya fafata gasar baki daya ba. Mutane da dama ciki har da mashawarci kuma makusancin Benzema Karim Jaziri sun yi zargin cewa jami'an horarwa na kasar sun tilastawa dan wasan ficewa daga gasar ba dan rauni ko yana so ba. Jaziri ya faɗa a wata tattaunawa da manema labarai cewa nan gaba kaɗan ƙaryar da jami'an horarwa na kasar suka yi kan Benzema za ta bayyana. Tuni kuma da Benzema ɗin ya bayyana yin murabus daga bugawa a kasar ta Faransa wasa, yayin da rahotanni suka bayyana cewa dan wasan ya kuma yanke alaka da shafukan sadarwa na internet na wasu zuratan 'yan wasan kasar. A kasar Ghana ma an sami makamanciyar wannan, inda shahararren dan wasan kasar Joseph Pencil ya zargi tsohon mai horar da 'yan wasan kasar da hana shi damar cika burinsa na fafata gasar cin kofin duniya. Tauraruwar Pencil na haskawa sosai a kungiyar da yake takale da take RC Genk ta kasar Belgium, inda ma aka ayyana shi a matsayin dan wasan gaba dan kasar Ghana da yafi kowa haskawa a Turai. To amma kuma aka jingine shi daga cikin waɗanda za su wakilci kasar a gasar ta cin kofin duniya. Jaridar wasanni ta Sports World Ghana ta ruwaito Pencil yana zargin kocin wanda ya yi murabus bayan gasar ta duniya Otto Addo da cewa bai masa adalci ba don bai gaya masa wani kwakwaran dalili na kin saka sunansa a cikin 'yan wasan kasar ba. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
An gaishe ka Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Hukumomi sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar tsananin sanyin da ya faro tun gabanin bikin Kirsimeti a birnin New York ya kai 27 a yau Litinin. Wani adadi da jami'ai suka fitar na zuwa ne yayin da ake ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a wasu sassan jihar ta New York. Hukumomi sun ce daga cikin mutanen da suka mutu akwai waɗanda aka same su a cikin motocinsu, wasu a gidajensu, wasu kuma a wuraren da dusar kankara ta taru, yayin da wasu kuma suka gamu da ajalinsu a lokacin da suke share dusar kankarar. A yau Litinin, muƙaddashin daraktan ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ya yi kira ga Taliban da ta sauya dokar da ta kafa, wacce ta haramta wa mata yin aiki a ƙungiyoyi masu zaman kansu. A ranar Litinin ɗin nan, Ramis Albarov ya gana da ministan tattalin arzikin Afghanistan Muhammad Hanif a Kabul babban birnin ƙasar, inda ya yi kira ga hukumomin na Taliban da su sauya wannan doka. Akalla ƙungiyoyi masu zaman kansu huɗu ne zuwa yanzu suka janye ayyukansu a ƙasar ta Afghanistan. Koriya ta Arewa ta tura wasu ƙananan jirage mara matuƙa zuwa sararin samaniyar Koriya ta Kudu a cewar hukumomin Seoul. Lamarin da ya sa Koriya ta Kudun ta yi maza ta tura wasu jiragen yaƙi don mai da martani ga makwabciyarta ta, sai dai bata nasarar kakkaɓo ko ɗaya daga cikin jirage mara matuƙan ba, kamar da hukumomin sojin ƙasar suka sanar. Mai yiwuwa nitsewar da wani kwale-kwalen 'yan gudun hijirar Rohingya ya ɗauke da mutum 180 ya zamanto haɗari mafi muni da ya auku a teku a 'yan shekarun bayan nan. Lamarin ya auku ne yayin da 'yan gudun hijirar na Rohingya, waɗanda musulmai ne ke tserewa matsanancin halin da suke ciki a sansanonin 'yan gudun hijira a Bangladesh. Akalla ƙabilar ta Rohingya miliyan 1 ne daga ƙasar Myanmar suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira na Bangladesh, cikin su hadda waɗanda suka tserewa harharen da sojin Myanmar suka kaddamar tun a shekarar 2017. Adadin 'yan Rohingya da ke ficewa daga Bangladesh a wannan shekara ya ninku har sau biyar daga abin da aka gani a bara. Wata babbar tawaga daga ƙasar Ethiopia na ziyara a babban birnin yankin Tigray da 'yan tawaye ke riƙe da shi domin tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen rikicin da ake yi. Hukumomin Addis Ababa da dakarun Tigray sun amince su kafa wani kwamiti don ganin an ɗabbaka matsayar zaman lafiya da aka cimma a watan Nuwamba don a kawo ƙarshen yakin basasan da ƙasar ke fuskanta.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leather Gresham da ta ba da umarni, da injiniyan mu na yau ni ce taku Inta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mu kwana lafiya, ma assalamu.